kafin darasi ne yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Tambayar ɗan uwa shine dangane da mutumin da ya salamce kafin cikar sallah. Misali sallah ta azhar ko la'asar ko isha ko magarba, da kai zama na farko maimakon ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage sai ka manta ka salamce. Yaya gyaran sallar yake? Gyaran sallar yanda yake, duk lokacin da mai sallah ya salamce kafin cikar sallah, iya abin da yake kansa sai ya tashi ya fuskanci alƙibla, ya yi kabbara, sannan ya zo da abin da ya rage masa. In ya salamce ya yi sujada kabli, sujada ba'adi. Domin hadithi na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta la'asar da aka yi biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salamci, sai ya koma gefen masallaci ya jinginu da wani kututturen icce na dabino kace a fusace yake. Aka rasa wanda zai masa magana daga cikin sahabbai illa wani sahabi da ake masa laƙabi Zulyadai. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullah, shin sallace aka rage ko kuma mantawa kai? Manzon Allah ya ce, ba a rage sallah ba kuma ban manta ba. Sannan manzon Allah sai ya waiwaya wajen wasu sahabbai, wanda a cikinsu ma akwai Abubakar da Umar, Allah ya kara masa yadda, saboda tsabar kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan sahabbai kasa masa magana suka yi. Shi Zulya Daini shi kadai ya buga gaba ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kar ka fahimci cewa shi baya ganin kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba komai bane ya kai shi haka illa kwaɗayin ilimi, ya san da cewa sallar ce aka rage ko kuma mantawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Manzon Allah sai ya tambayi sahabbai ya ce, shin gaskiya ne abinda Zulya Daini ya faɗa cewa na salamce daga raka'a ta biyu? Sahabbai suka ce, ƙwarai. Manzon Allah ya tashi taƙam-taƙam ya dawo mahallinsa, ya fuskanci alƙibla, ya yi kabbara ta harama, ya ci ko raka'o'i biyu da suka rage, da ya salamce sai ya yi sujada ba'adi. Don haka wannan hadisi shi ne dalili akan cewa duk mutumin da ya salamce kafin cikar sallah, to iya abin da yake kansa sai ya tashi ya yi kabbara ta harama, ya ci ko abin da ya rage masa, a ƙarshe in ya salamce ya yi sujada ba'adi. Sawa'an a raka'a ta farko ne ka salamce ko kuma a zama na farko. Misali, na'am, azumi, to azumin Arafa dai ai bayani ya gabata akan shi, wanda a kusan darasinmu na ƙarshe mun yi bayani sakamakon wanda ya azumci rana Arafa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da shekara wadda za ta zo a gaba. Don haka shi azumin rana Arafa sunna ne ga mutumin da baya cikin aikin hajji, amma duk wanda yake cikin aikin hajji yake tsaye a Arafa, to wannan ba a sunnanta masa ba azumtar Arafa, azumtar yini na Arafa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dau azumi ba a ranar Arafa. Dalili akan haka hadisin da yake cikin Sunan Tirmidhi, Ummul Fadl uwar Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, a ranar Arafa bayan la'asar ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidauniya cike da madara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai a gaban jama'a ya sha. Wannan hadisi shine malamai suka ce dalili ne akan cewa alhaji, wanda yake cikin aikin hajji mai tsayuwa a Arafa, ba a sunnanta masa ba yin azumi a yini na Arafa, saboda yini na Arafa iya abin da ake bukata ga mutumin da ya je ya tsaya a Arafa shine ya dukufa dangane da tsaskanta kai da roƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da bukatunsa na duniya da lahira, domin yini ne wanda Allah yake kusantar bayinsa ya ma mala'iku alfahari da su, tare da cewa shi ya tambaye su ya ce me waɗannan bayina suke nihi, tare da cewa ya fi kowa sanin abinda wato ya fi kowa sanin abinda bayinsa suke nihi. Don haka shi yini na Arafa yini ne wanda ake buƙatar alhaji ya nace akan yin addu'a, amma duk wanda bai je ba shi kuma abinda aka sunnanta masa yin azumi, sakamakon yin wannan azumi in yayi dan Allah shine Allah ya kankare masa zunubin shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba. Na'am. Alaikum
salam.
Wai mutum ne ya saki mace bayan sakin da ya mata da wata guda sai Allah ya masa rasuwa, shin za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba? In a cikin wannan wata ba ta yi jini uku ba to dole za ta yi ta kaba, an gane ko? In mai ciki ce ko in ba ta haife cikin ba dole za ta yi ta kaba, saboda idda ta saki ko idda ta takaba na ƙarewa da sababin aihuwa idan mace tana dauke da ciki. Don haka an samu lalle daga cikin magabata bincike ya nuna an samu macen da ta yi jini uku a cikin wata guda, amma galibi mata suna yin jini ne wata-wata, don haka galibi mace sai kusan wata uku idda ta take gamawa. Amma in a cikin wata ɗaya ko kwana 40 ko wata biyu ta ce ta yi jini uku tsakaninta da Allah sai a gaskata ta. Don haka a nan abinda muke so mu tambaya, ya mata saki da wata guda Allah ya masa rasuwa, sai a tambaye ta shin kin yi jini uku a cikin wannan wata? Idan ba ta yi jini uku ba dole za ta zo ta yi ta kaba, wanda kuma shi ne galibi ƙalla ka samu macen da a cikin wata ɗaya za ta yi jini uku. Lalle an samu, amma abu ne wanda yake nadir ɗan kaɗan ne, ba su wuce ba a kilba. Don haka yana cikin Sahihul Bukhari wanda magabatan ƙwarai suka haƙaito magana cewa in a wata ɗaya mace ta yi jini uku za a iya gaskata ta, amma galibi sai wata-wata ne mace take yin ta kaza, wannan take yin jini. Don haka duk macen da ta mutu wannan mijinta ya sake ta kafin ta gama idda, in Allah ya masa rasuwa to dole ne za ta yi ta kaba, kuma gado dole za a raba da ita, an gane ku? Amma sakin a tabbata saki ne wanda yake raja'i, saki wanda yake koma bayan saki uku. In saki uku ne in Allah ya masa rasuwa, wannan kasancewar ba maganar ta kaba a kanta, kuma ba maganar wato a bata gado. Me yasa? Saboda daman igiyar aure ta riga ta katse tsakanin shi da ita. Amma saki koma bayan uku in Allah ya ma mutun rasuwa kafin matar shi ta gama idda to dole ne anan za ta yi ta kaba, kuma gado za a raba da ita. Na'am. Wai idan aka ma mutun aihuwa menene ya dace ya masa ya ma jinjirin a sunnance? Abin da ya dace kai ma jinjiri a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan aka haife shi kafin ya sha nonon mahaifiyarsa, ka samu dabino ka tauna kai da kanka ko ita bozomar ko ita uwar ɗan ko wani can daban, ya tauna wannan dabino ya lakuta ma yaron ya haɗe kafin ya sha nonon mahaifiyarsa. In ma a tauna da baki ko a sanya da wani dutse a niƙe dabinon sannan a jiƙa shi a lakuta masa ya haɗe. Wannan shine sunna ta farko wadda ake ma jinjiri, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin mu akan haka shine hadisin da yake cikin sahihai, Ummu Sulaym Allah ya kara mata yadda, uwar Anas dan Malik matar Abu Talha, lokacin da take da ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita in kin aihu, manzon Allah yace karki ba dan nono face sai an kawo mishi. Sai ta haihu cikin dare, sai ta juya ma jinjirin baya, ta sanya Anas dan Malik ya kwame yana gadin jinjirin. Da aka wayi gari, Anas ya ce sai na yi jijjihi da wannan jinjiri na kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzon Allah sai yake cewa hal ma aka min tamr aw kama qala manzon Allah yace akwai dabino tare da kai Anas yaje ya kawo dabino manzon Allah ya tauna wannan dabino ya lakuta ma yaron ya hadi bayan ya hadi wannan dabino manzon Allah sai yace Allah ya yi maka albarka ya addu'ar manzon Allah ya masa barakallahu fika Allah ya yi maka albarka sannan sai yace kuma na sanya maka suna Abdullahi don haka anan kasancewar farkon abinda ake ma jinjiri idan aka haife shi shine ayi masa wannan tahniq shine kenan a tauna dabino alakuta masa ya hadi kafin ya sha nono mahaifiyarsa abu na biyu sai a masa addu'a addu'ar ku ba wata addu'a bace ba ta kuriya shine Allah ya yi maka albarka ba kuma dole ba sai ka fada da larauci dan ita addu'a Allah bai kayyade mu ba cewa da yaran larauci zamu yi addu'a karatun alqur'ani shi kadai ne aka kayyade mana koma wani yare kake ji bayya halatta ka karanta alqur'ani sai da yaran larauci domin alqur'ani da yaran larauci ya sauka kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin don haka ita addu'a da duk yaran da ka iya da shi zaka rubu ubangiji tabaraka wa ta'ala iya addu'ar sai ka ce Allah ya yi maka albarka in namiji ne in mace ce ce Allah ya yi miki albarka in ƴaƴa biyu ne ko sama da biyu Allah ya yi muku albarka ba laifi bayan kai wannan addu'a ka biyo baya da duk wasu addu'o'i waɗanda suke na neman tsari in ma waɗanda suka zo a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin karanta masa su ayatul kursi irin su amanar rasul irin su qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas irin su suratul ikhlas qul huwallahu ahad irin su fatiha duka karanta masa waɗannan addu'o'i da kuma addu'ar da ta tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nema ma jikokin sa tsari da wannan addu'a manzon Allah yace kamar yanda kakanku Ibrahim alaihi salam yake nema ma ayyansa tsari da wannan addu'a uizu kuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin waham uizu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma kenan in su bi ne in shi dai ne sai ka ce uizuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma idan mace ce ce sai ka dawo wasalin kafin wanda yake sama ka dawo da shi kasa sai ka ce uizuki bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma wannan addu'a tana nan kusa cikin hisnul muslim an gane ku to wannan ba laifi bayan ka ce Allah ya masa albarka ka masa wannan addu'a ka biyo baya da duk wasu addu'o'i waɗanda suke da neman tsari sannan bayan haka in ka riga ka zabi suna a wannan lokaci ma sai ka ce na sanya maka suna wane kuma ka fito ka gaya ma jama'a duk wanda ya tambaye ka ko wanda bai tambaye ka ba sai ka bashi labarin cewa an maka aihuwa ka samu da sannan kuma ka sanya masa suna wane kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jinjiri da Anas ya kai masa da manzon Allah ya tauna da bino ya lakuta masa ya hadi manzon Allah ya masa addu'a cewa Allah ya masa albarka take yanke manzon Allah ya rada masa suna cewa sunan shi Abdullahi kuma haka hadisi sahihi an haifa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a cikin dare da aka wayi gari ya fito yana fada ma sahabbai manzon Allah yace jiya Allah ya azurta ni da da kuma na sanya masa suna Ibrahim don haka kasancewar in ka riga ka zabi suna a ran da aka maka aihuwa zaka iya bayyana ma jama'a sunan ka idan ko baka riga ka zaba ba to shari'a ta baka damar zaka tsaya kai tunani kaga wani suna ya dace wanda yake kayatar da kai ka rada ma danka har izuwa ran bakwai kenan ran bakwai kuma sai ka fito ka bayyana ma mutane in har baka riga ka zaba a farko ba shi ma hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud na mutumin da bai zabi suna ba a ran aihuwa ba laifi zai iya jinkirtawa a ran bakwai ya bayyana ma jama'a wannan shine abin da ake yi lokacin da aka haifi da an gane ku to dan haka kasancewar daga wannan lokaci babu wani abin da za a ma jinjiri sai a ran bakwai babu wani abin da za a masa duk wanda yake da buƙatar addu'a ya masa addu'a ko wanda ake fadan addu'arsa sai a dauki jinjirin a kai masa ko kuma in ya sauke muku wahala ya taso da kanshi isko ku gida ya ma jinjirin addu'a wannan addu'a bata ke banta ba da cewa siran uku za a masa wannan addu'a addu'a ta sunan kwana uku wannan bid'a ce wanda ba ta da tushe a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a wanda ake ma jinjiri bayan an haife shi wannan addu'a da manzon Allah ya ce Allah ya masa albarka ita ce suka dauke sai suka canza mata huska suka dawo da ita a ran uku aiwa wanda kuma addu'oyin aka zo da su daban-daban addu'ar hannun dama daban ta hannun hagun daban ta idan dama daban ta idan hagun daban ta baki daban ta hanci daban ta kirji daban ta gaba daban ta kafar dama daban ta kafar hagun daban wanda kowace gaba wai addu'ar ta daban wannan duka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma da cewa sai a ran uku wai za a zo sunan kwana uku idan malami yayi wannan addu'o'i nashi aka dan bashi zubin goro da jikka guda ko dala 40 sannan wai a wannan lokaci zai ce ya rada ma yaro suna tuntuni ko ai lokacin da aka haife shi an gaya ma likita kuma kai ka san sunan da ka sa ma dan kuma mahaifiyar ta san menene aka sanya masa don haka sai a ran bakwai ran bakwai iya abinda ake ma jinjiri da safi a aske masa kai idan aka aske masa kai sai a yanka dabba ta suna ita kuma dabba ana yanka ta a lokacin wallaha in aka ce lokacin wallaha shine lokacin da yin nafila ya halatta shine bayan hudowar rana da ƴan mintuna kamar minti 10 zuwa 15 a wannan lokaci ake yanka dabba ta suna wannan shine iya abinda ake a ran bakwai in ba a rigaye ba aka bayyana sunan shi to a ran bakwai bayan an aske masa kai an yanka dabba sannan sai a bayyana ma jama'a sunan sa sannan kasancewar gashin kan sawa'an namiji ne ko mace in an aske ana buƙatar a je a auna shi akan sikeli na makera iya abinda ya bada na nauyi zinare ko azurfa adadin kudaden sai kai sadaka da su ga wanda yake mabukaci idan azurfa ce duka galibi dai bai ya wuce gram 2 zuwa gram 3 kamar yadda wani dan uwa makiri yake gaya mana wanda kudaden kuma a jumlace duka ba su wuce ba 300 zuwa jikka 2 haka ake bukata sai kai sadaka da wannan kudi ga wanda yake mabukaci wannan shine iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dadin fa'ida a ran bakwai ba maganar a tara mutane a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci bayan asuba a ce za a yi masa addu'a wannan bid'a ne ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan bayyana cewa daga kofar gidanka ka dauko bid'a ka dawo da ita dakin Allah ba a kofar gida ba ko a masallaci wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna a taru ranar bakwai da sunan cewa wai fatiyar rada suna wannan bid'a ne baya da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka gane haka nan kusa kuma iziya iziya ne daga cikin littafin malikiya shine farkon littafi wanda ya fara yin bayani akan hukuncin suna kaje risala ta wato imam abu muhammad abdullahi ibn abi zaid kaje askari wanda ake kiran shi irshadus salih kaje irin su aqrabul masalih irin su ashalul masalik irin su muktasar khalil kai kaje har mu dawana duk wani littafi na malikiya babu littafin da yazo ba a nasi ba ko a sharhi cewa a ran bakwai a tara malamai a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci da sunan cewa ayi fatiha tare da suna wannan fatiha an dauke ta matsayin ibada ce ibada ku dole sai da dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda za a rubuta shi da sunan ibada dole ka bamu aya ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba aya ba hadisi dole a watsar maka da kayan ka ya zama bid'a man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd don haka kasancewar wannan aske kan jinjiri da bayyana ma jama'a sunan shi in ba a rigaye ba aka bayyana da yanka rago a ran bakwai wannan shine iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake cikin littafin fiqh haka yake cikin littafai waɗanda suke na hadisi an gane ku don haka kenan anan wannan shine tsarin da ya kamata mu'mini ya bi su da yawa zaka ji wasu malamai suna kafa muku hujja da hadisin Muawiya ibn Qurra wanda hadisin yana cikin al-Adabul Mufrad na al-Imam al-Bukhari wanda Muawiya ibn Qurra tabi'i ne, an haifa masa da mai suna Iyas. Sai ya tara wasu jama'a ya shirya abinci na walima. Da ya shirya wannan abinci, bayan gama cin abinci, wanda a cikin su har akwai wasu jama'a na sahabbai, suka daga hannu suka yi addu'a. Sai ya ce, to ni ma zan yi addu'a, ku ce amin. Kowa ya yi addu'a. Bayan an gama addu'a, kowa ya tashi ya wafe. Wannan hadisi shi ne suke kafa hujja da shi wai dangane da taron suna a ran bakwai. To sai ka ba mu dalilin cewa waɗannan sahabbai ko kuma waɗannan jama'a waɗanda suka haɗu a gidan Muawiya ibn Qurra, shin a ran bakwai ne suka haɗu? In ka ce a ran bakwai ne, shin da farar safiya ne ko da rana ne ko da la'asar ne ko da dare ne? Kuma tare da cewa lalle hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda Albani ya inganta shi, amma mu san da cewa hadisi ne mauquf. Hadisi ne mauquf. In aka ce hadisi mauquf, hadisin da ya taka burki akan sahabi bai isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A'a, abinda nake nihi ba hadisi mauquf ba, hadisi ne maqtu. Domin in aka ce hadisi marfu, faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa. In aka ce hadisi mauquf, faɗa ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa. Idan aka ce hadisi maqtu, faɗa ta tabi'i ko aikin sa. Shi ko Muawiya ibn Qurra ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane, tabi'i ne, ya ga sahabbai. Dan haka hadisin Muawiya matsayin shi hadisi ne maqtu. Idan aka ce hadisi maqtu, kenan faɗa ta tabi'i ko aikin sa. Shi ko koya inganta hadisi maqtu ba hujja bane a cikin shari'a. Koya inganta ba hujja bane a cikin shari'a. Don haka hadisin ingantacce ne amma ba hujja bane. Kuma kasancewar ka koma cikin riwaya, a ran uku ne suka shirya wannan walima, wanda anan a Hausa ake kiranta kauri, wanda ɗan uwanmu Zamar Mawa suke kiran shi kankahari, wanda a ran uku ne wanda galibi ake shirya abinci a gayyaci jama'a su ci. Don haka mu abin da muke so mu gane ana, wai ba yin walima a ran bakwai a tara jama'a a dafa abinci a basu ba shi bane bid'ar. Malamai su zo da farar safiya da sunan fatiyar raɗa suna, wannan shine bid'a, domin wannan fatiha inda zaka tambayi malami cha zai yi maka ibada ce, haka ake yi. To menene dalilin ka? Shin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi? Ba shi da ta cewa wannan taron malamai da sunan fatiyar suna shine bid'a, ba abincin da za a ba jama'a ba. Wannan abinci in ma a dafa a raba ma jama'a, an gane kowa a tura masa gidansa, makwabta da abokan arziki, ko kuma waɗanda za su zo daga nesa a gayyace su su zo a ba su abinci su ci, wannan walima ita kanta babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya yi walima ta suna. Lalle an samu daga cikin magabatan kwarai suna yin abinci su tare jama'a su ba su su ci, kamar yadda yake cikin Al-Kafi na Al-Imam Ahmad da cikin Al-Muguni na Ibn Qudama. Wasu malamai suna ganin lalle naman suna ba laifi, ana iya shirya abinci a dafa a gayyaci jama'a su ci, tare da cewa Al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana kyamar naman suna a dafa shi a maida shi walima. Al-Imam Malik shayi naman suna matsayin shi ɗaya da naman layya a wajena. A nan dai da kwanuka layya ta wuce, wane ne ya dafe ragon shi gayyaci jama'a a zo a yi walima? Kowa idan ya raba abin da ya raba, saura kawai sai ya sa gida. To don haka Al-Imam Malik ya ce shi naman suna iya abin da za a yi a raba, wani kasan a bada shi kyauta ga waɗanda suke makwauta da abokan arziki, wani kasan a bada shi ga waɗanda suke talakawa da mabukata, wani kasan kuma a ajiye a gidan da aka yi aihuwa a ci. Wannan shine iya abin da Al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa ni haka naga ya dace ma sunna dangane da naman suna. Amma a dafe shi a yi abinci a gayyaci jama'a su haɗu su ci, Imam Malik ya ce ni ban yarda ba, ina kyamar haka domin ya saba ma sunna. Amma su wasu daga cikin jama'a irin malaman Hanabila su suna ganin cewa ba laifi naman suna, akan iya yin abinci a gayyaci jama'a su ci a matsayin walima. don haka dai in ka dafa abincin kaga yace jama'a ba laifi bane ba amma fa ka san da cewa babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa ayi walima ta suna cewa sunna ne ba sunna bane ba matsayin halacci da zaka aje shi ana wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama kar yayi amma fatiyar suna saƙafa ka shure ta domin bid'a ce saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne darasi da ya gabata da ke